almushkilatu salisa mushkila ta uku duka dai wannan a ce ana cikin mushkila ta bangaren mata ifsha'u sirru baitiha mace ta zamana mai tona asirin gidan mijinta ne mai tona asirin ɗakin aurenta ne wannan yana daga cikin sabubban da suke kawo mushkila cikin zamantakewar aure har ta kai ma zuwa ga rabuwa yace fa la budda babu makawa an ta'lamu zawja mace ta sani annal hayatu zawjiya asrar cewa rayuwar aure sirri ce fa ta amara da kalma alfa hisab tayi aiki ga kalma guda hisab ta mata hisabi dubu wala ta bu sirr baitiha li ahadin kadda ta saki katta sake ta rika tona sirrin gidan aurenta ga kowa walau kana walidiya ko ga ma'aimanta ko uwarta ko ubanta katta sake shi zai abin da ke gudana tsakaninta da mijinta katta sake ma'aimanta ma su ji ko yayinta ko kannanta su ji me yake gudana tsakaninta da mijinta fa mushkilatu ba'dun nisa yace matsalar wasu mata anna tuqaddimu mansuran yawmiyya biwajhiha a kullun kamar police ta rika ba da rahoton da ya gudana tsakaninta da gidan aurenta da mijinta kullun sai ta ba da rafar da takariri ga uwarta yau kaza akai wannan haramun ne kuma wannan tana bude kofar samun me yasa in ya kasance bi kin san cewa yadda uwa take da soyayya da diyarta idan kina ba da wannan rafar din da takaririn uwarki take jin wasu abubuwa na munana wato kin bude kofar a samu matsala tsakanin zaman aurenku zata sa a ranta cewa wannan mijin kawai munana ma diyarta yake kawai cin mutuncin diyarta yake a kullun tana mishi mummunan kallo tana mishi kallo a matsayin wani abokin adawa kuma ke kika bude wannan kofar amma da kin rufe bakinki duk wani abin da zai je ya zo tsakaninki da mijinki sai ya zama na wajen uwayenki yana da daraja yana da mutunci mutuncin shi ba zai zube ba ana mishi kallon mutum mai karamci yace bi asrar hayatiyar zawjiya kullun tana bada rahoton kowane wuni na sirrin gidan aurenta yace wa hadha tasarrufu min almar'ati tasarrufu ar'ana lahu fihi hikma wannan tasarrufi na mace idan tana haka babu hikima a cikin wannan saboda wannan zai sababa musu matsaloli masu yawa yace wannan abubuwan da zasu faru ta fuskar ganinta zata yi tunanin dan a warware mata matsala ne sai kuma uwar ta musu mummuna fahimta zaki ga yama uwarki cewa yana mini kaza ya mini kaza ga abin da ya faru kina tunanin uwarki zata kawo halli da warware wannan matsala ita kuma heta mata muguwar fahimta yar uwarki ce mace a dabi'a ta dan adam yana karkata zuwa ga jinsin shi duk abin da za a miki kirik zai miki kirika ga yama uwarki kullun ita yar goyen bayan ki ce kullun ita yar goyen bayan cewa an ci mutuncin diyarta ne to idan kika rike sirrin ki daga ke sai shi babu abin da yake gudana ba abin da zai kai kunnan uwayenki sai alherin shi to zai zama na kullun suna mishi kallon mutunci ba yadda za a yi su ga rishin darajar shi yace idan kuma har uwa ta ga wannan abu ana muna nama diyarta fatar kullul ummu hina zin fi hayatir rajul sai ita wannan uwa ta ce heta shi go rayuwar shi wato ridu an tafara da ra'ayi tana ne heta tuso ra'ayinta a cikin zaman arman wato sharifu fi ra'ayta nuna ita ma tana da ra'ayi yanzu can da shi yake jagorancin mu sani cewa duk wani shugaba duk wani president din da ake muhawala a mishi kudeta cikin shugabancin shi matsala za a samu ko mai gari ne aka ce ko liman ne ake fama a sabke shi a kawo wani to wannan mai fama yayi musharaka da shi cikin matsayin shi sai an samu matsaloli ba kadan ba to lokacin da kika sayo ma'aihiyanki cewa za ta yi bari ta sayo ra'ayinta cikin zaman arman ta kama ma miji ta nuna mishi ita gyara mishi zaman tahiya auren shi da yake da matar shi wannan kuma wanda har abada bai yarda ba kenan ka heye ga shi kuma kamar tana kokarin he ta shigo sun tuka gidan tare shi yake wahala shi yake dawainiya da gidan shi amma ma'aihi yake tana nuna he ta shigo an tuka gidan tare an tahi tare a zamu direba guda biyu to wannan shi kuma ba zai amince ba yace wa hadha min ma'a abahu rajul wannan kuma namiji ba zai taba yarda ba wa min samar zalika idan kuma aka samu wannan abin da zai aifar situr hattuka situr albayt zai tona asirin gidan ko ce irin rayuwa kuke ma'aiyan nan taki wani zata ga yama shi ma wani zai ga yama sai a rika kallon mijinki tsarara cewa ga zaman da yake da matar shi ga zaman da yake da matar shi wannan ko yana tuka miki ake magana yace wa min sama yu'addi a hayanin ila talaq wani lokaci irin wannan mu'amalar zata kai har zuwa ga saki yace ya ke mace mai hankali babu makawa ki kasance mai rihe sirrin gidanta ne duk abin da ya faru tsakaninki da mijinki ki rihe sirrin ki kyale miki san ba cewa yana daga cikin sufofi na mace ta gari rihe kiyaye sha'anin mijinta lokacin da bayyana zata rihe sirrin mijinta kamar yadda Allah madaukin sarki ke cewa fasalihatu mata na gari qanitatun masu biyayya ne ga Allah hafizatul lil ghaib suna masu kiyaye gaibu bima hafizallahi bi hifzillahi ta'ala da kiyayewar Allah Allah ya kama musu suna kiyaye sirrin gidansu suna kiyaye sirrin mijinsu to yana daga cikin siffa da Allah ya zana cikin siffofi na mace ta gari shine rihe sirrin gidanta ta rika rihe sirrin duk abin da zai faru na samun sabani tsakaninta da mijinta kan wani ya sani ko ma'ahiyarta yace wa ishiruna ila amrun munkarun azimin ya qawbadun nisa nan zan yi nuri zuwa ga wani abu mummuna wanda wasu daga cikin mata suna fadawa cikin shi shine ifsha'u asrarul firash suna tona asirin hasirin kwanciyarsu da mazansu wa hadha min ashaddil asrar khususiyya wannan shine mafi tsananin sharri da mace ta rika tona sirrinta yace kuma mace abinda ake nihi namijinta ya kasance madauki sabilin misal mijinta ya kasance mai rauni ne wajen biya mata bukata ta tadiya mace sai ta dauko wannan sirrin ta rika gaya ma wata daga cikin ko ma'aiya ce ko yar uwa to yace duk macen da take aikata wannan dalili ne akan cewa tana da karancin ladabi kuma babu tarbiya tare da ita kuma mace ce wanda bata dace ba ko dai ta zama mace saliha mace ta gari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da sahabban shi gaba ɗaya da ma mu da muka biyo baya gami da wannan abu ya bayyana mana cewa wannan yana daga cikin mafi sharrin mummunan abu me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'alla rajulun yaqulu ma yaf'alu bi ahli yace tana yiwa a samu wani namiji cikin ku ya rika bayyana abin da ya faru tsakanin shi da matar shi na kwanciyar aure na shuhuda shi tsakanin shi da matar shi yace wala allama ra'atun taqulu bima fa'alat ma'a zawjiha tana yiwa a samu mace ta rika fadin abinda suka yi tsakaninta da mijinta na kwanciyar aure waye qasidu fil firash yana nihin cikin shunhuda wa hadha fi majlisin wannan a cikin mazauni inda akwai maza da mata fa aramar kawun mutane sai suka yi shuru fa qamat mar'atun sai wata mace ta yi tsaye safa'ul qaddami cikku huskarta kumcinta cike kere kamsi da kuraje faqala sai tace ya rasulullah wallahi ya rasulullah ina rantsi da Allah ma'aikin Allah muna aikatawa muna yin wannan abin in mun hadu mata junan mu juna kawaye mu rika ambata mu juna cewa ai mijina kaza abin da ya shahi shunhuda abin da ya shahi kwanciya da saduwa da miji muna ambata wannan kuma su ma mazan haka ana aikatawa wannan mace ta faɗa haka wa ba'du rijal yaf'alu kuma wasu daga cikin maza ma suna aikata haka faqala sai annabi ce la tafalu kada ku aikata fa inna zalika mislu shaytanin ya'allake shaytana idan mutun yayi haka kamar shaydan ne ya sadu da shaydaniya fi tariqin cikin hanya fataga shahayar ruhummata yake jima'i da ita wannan sai yanzu runa mutane suna kallo duk wanda ya aikata haka annabi misali ne yan musalta musu cewa duk macen da zai yi haka abin da ya shahi kwanciyarta da saduwarta da mijinta ta rika gaya ma wasu mata ko kawaye ko kuma namiji shi ma ya rika gaya ma abukan shi irin abin da ya faru tsakanin shi ko matsalar da ke tsakanin shi da matar shi ko da matsala ce ko da wani abu ne yana gaya ma wasu annabi yace mai irin wannan daidai yake a ce kan titi cikin kasuwa ya rukunkumo ta kwantar da ita yake saduwa da ita kaga wannan karshe ne wajen rishin kumiya da rishin mutunci to wanda yayi wancan daidai yake da wannan tunda ba a gani ba tsakanin shi da matar shi kuma yayin taho yake fadi daidai yake da an gani kin to wannan wa'alim yace ki sani ya ke mace sai ya ga masa cewa mafi sharrin mutane a wajen Allah a wajen matsayi wanda a wajen Allah yafi kowa sharri wanda shine namiji ne zai biya ma matar shi bukata ko kuma ta biya mishi bukata sannan ɗayan su ya rika tona asirin abin da ya faru wannan hadisi yana cikin Muslim yace ki sani ya ke yar uwa sabani suna faruwa tsakanin mace da namiji babu bukatar ki sa wani ya soko ya zo ya gami yake faruwa na kuskure tsakanin ki da mijinki imma a kwanciyar aure imma a rayuwar ku ta yau da kullun babu makawa ki san girman matsala kuma ki san sabubban ta yace mafi yawanci wanda za su ji mushkila za su ji ta ne ta gehe wanda za a ga ya ma matsala ko ma'aihi yake ko kuma ya yake ko wata kawarki zaki ga ya mata matsalar da ke faruwa da mijinki ya ji ta ta gehe bai ji abin tun daga farko har karshe ba bai ji matsalar daga farkonta daga ina ta samu asali ba kawai zaki ga ya mista cewa ya mini kaza kawai ita yin ta fassara wannan abin cewa ya ci mutuncin ki abi miki kaza ba bayyana gaskiya alhali ko da kin tsaya kin zano abin tun daga asalin abin inda ya fara har zuwa inda aka yi cin mutuncin da shi kanshi ya gane ina matsalar take yace fazajarwa ya mace mai kiyayewa zata nisanci duk abin da zai sabbaba matsala tsakanin ta da gidan mijinta. Tana so rayuwarta da mijinta ta zamana rayuwa ce ta har abada. In ko tana son haka, sai ta zamana mai rike sirrin gidanta, mai rike sirrin gidan mijinta ba tare ba da tana abin nan tana bayyana ma ɗan uwanta da zuriyarta. Yace na akwai wani abu da ya kamata mata ya kamata su aikata shi. Fa iza kana la tawshi sirraha inda aliya fa min babu aula tawshi sirraha inda ghairi ahliya, nan wa ana zancan ɗan gidansu da babanta da mammanta da yayinta da kanninta ta rike sirrin zaman gidanta da mijinta kar ta sake wani ya sani cikin su. To kuma ina ga wasu can na titi, ina ga wasu kawaye na titi wanda kokarin da zasu zaki wata wani muguwar sa'a wata wadda zake saboda sirri ba wanda ya san shi sai Allah. Sai ki je ki kai ma wata kuka wata kawarki kuka kan cewa mijinki yana miki kaza yana miki kaza, wanda can da ma kahin mijinki ya soki ita ta so shi ta rasa, kahin mijinki ya soki ta so ta aure shi Allah bai yi ba, kuma ke kika zo ki ta tona sirri kina tunanin wannan zai ta baki shawara kirki, kina tunanin zai ta baki shawara alkhairi, to biki san wannan ba. Koma wace ce ki rike bakinki game da ambaton abin da ke faruwa tsakaninki da mijinki, duk abu duk wanda zai ta yi ko ita zai ta yi kokari ta bincike ki yaya zaman ku da yake da mijinki kike da mijinki, ki kokarin bayyana mata kyakkyawar sura cewa babu matsala tsakanina da shi alhamdulillahi zaman mu da shi sai godiyar Allah. Wannan zai sa biki bude kofar ka sayo bakin ta cikin rayuwar auren ku. In kina haka yaji kina mashi haka zai sa kuma a samu abin nan a samu matsalar kina tona asirin shi kina kai kukan shi zuwa ga wasu wanda bai dace ba daga cikin mutane. Wannan wajibi ne mace ta kiyaye wannan matsala ta uku shine tona asirin abin da ke gudana tsakanin gidan mijinta ko daga ƴan uwanta ne. Almushkilatur rabi'a zan musallaka mushkila ta hudu safa ta 61 mushkila ta hudu la tahatamu bi zinatiha wala ra'ihatiha, mace ta kasance bata kula ba ko daya ko daya bata kawo akai da ado ba da gyara jikinta da warin jikin da zai rika fitowa daga jikinta ba zata kula da wannan ba. To wannan shine mushkila ta hudu da mata suke aukuwa jikinta. Yace min asbabul mashakil allati tahaddusu baina zawjaina, daga cikin sabab abin da ke kawo matsala ta faru tsakanin ma'aurata a samu mace bata kula ko ɗaya ba da gyara jikinta da ado da gyara jiki. Wannan babu shakku abu ne wanda namiji yana tozar da haƙƙin namiji. Wannan zai yi tasiri akan jin daɗin shi na rayuwa, kuma wannan abu zai sa miji ke rika kyamaki yana guje miki ko da bai faɗi ƙarara ba bai faɗa a bakin shi ba, amma a zuciyar shi kullun ya taro ki ba gyara jiki ba wannan kina warin hayaki kina warin abin nan kina warin kayan shara da wasu kaya duka wasu abubuwa. Wannan ya kamata a ce mace ta kiyaye kada ya zama namiji idan yana samun wannan kullun bai ganki cikin ado. In ya ga kin yi ado kawai wajen biki zaki, in ya ga kin yi ado kawai wata sabga adda kai, to wannan yana tasiri akan jikin zuciyar shi na titi su rika burge shi saboda su suna yin wannan. Yace wa an ya tsalla ila gair zaujaci, wannan zai sa ya rika tsinkayen wata macen da ba tashi ba wata kune an ta saba kuma ya zamana kece sababi. Wani lokaci so da yawa zai ta kukan mijinta yana kula wasu, mijinta yana kula na titi, to ita ce bata kiyaye wannan abubuwan ta zama sababin ya rika kallon wasu na titin. To kin yi abinda na titin ya ga suna yi ke baki suna gyara jikinsu suna tsaftace jikinsu suna sa turare suna kwalliya, amma ke kuma kin bar jikinki da kayan barci kullun, kin bar jikinki da kayan aiki kullun a cikin gida, to wannan zai tasiri akan ya rika kallon wasu su rika burge shi. Yace ki sani yake ƴar uwa almar'a anna tajammulu lizawji, cewa yi ma namiji ado wa tazayyunu lahu, ayi mishi kawa a gyara jiki yana daga cikin babban haƙi na wajibin da namiji yake so. La yasudu anki, wanda ba zai taba sauka ba akan ki wala kuntu ha'ilan, ko kina cikin jini ko kina cikin al'ada kin ga ba kusanta ki zai yi ba, kina cikin al'ada ba kusanta ki zai yi da saduwa ba, amma a lokacin ma ana buƙatar ki rika gyara jikinki kar ki sake karni da wari da zai kasance na jikin mai al'ada rika bayyana jikinki, ki rike shi da turare ta yadda ba wanda zai taba sanin, mijinki ba zai taba sanin cewa akwai wani odar daban ba a jikinki, ki kiyaye wannan. Yace wa kamar rajulun tazawwaja amra'ati bi sawi imani zuci, nawa nawa ne mazaje suka ma matan su kishiya saboda matan sun yi banza da wannan janimin yace ba kalla zawwa da rajulun limra afra li hadha sabab namiji zai auri wata mace saboda wannan sababin ya miki kishiya fa ma kana min al-ula illa ka zai yanka jammala ta farkon babu abin da yake kanta shine ta tsaya tai ado ta gyara jikinta falamma da kalla zawju alaiha zanna hay mar'a ajnabiyya min uzmir qawalik baina hada kaiha wa duwa shahina ma ra'a bi hadha ta'alluq alladhi zanna annaha taftakidu yace nan kyar kissa ce ba yace an samu wani namiji wanda ya auro mace yaje karo wata mace saboda matar shi tayi banza da wannan batta ado batta gyara jikinta batta gyara kayan kwalliyarta to da tana ji yayi aure yana zawwa kuma gurin ɗakin ta sai yaga ta ci ado ta gya ita wacce ta farkon da batta kawa saboda kishi kenan ta ga an kawo wata ta gyara jikinta tayi ado tayi kwalliya yana ganin ta sai yayi tunanin cewa ma wata bakuwa ce akai ya fi mauce yake tunanin cewa dama wance haka yake kika barna an na ƙara aure yace wa aka baraha annahu ma kana li tazawwaja law kana ma'aha ala tilkal hala ya ba ta labarin cewa da na san haka kike da kullun haka kike zamana a wannan sufan a wannan halin da wallahi bazan ƙara miki aure ba kamar zalika walakin alanau suke jannata amma ke kika ma kanki zinubi ke kika jayo ma kanki yace wasu magayayyatu ha zauja ki saurara ya ke mace akan wannan wasiya ki saurara ta da kyau gami da wata mace da kamar yadda tace yabnati ya ke diyata latan sina zafatu bada nake har abada kake rabu da gyara jikinki ganga jikinki ki kula da wanka ki kula da tsabtace jikinki kula da sa turare ki kula da gyara jikinki yace to hubbi zauji ke dake da wannan mijinki zai so ki wanda zafatu bai kike ki kula da tsabtace gidanki da dakinki tashrabu sadariki kirjinki zai yi yarwa kullun ya tarro gidan shi tsaf ke ma ya tarro ki tsafkin gyara komi ba ya tarro gida cike da kazamta ba ke ma cike da kaya na kazamta kada yake suke zamana haka yace wata sulhi mazajiki kuma ki kyautata yadda zake tarbo mijinki wato dai riwaji kike ki haska ka fuskarki wata ji'ali yake jamira ce yace ki sanya wata ji'ali jamira ki sanya kanki kullun kyakkyawa ce wa mahabuba kuma abun so ce abun karramawa ce a wajen mijinki wa mashkuratan min ahliki kuma abun yabo ce abun godewa ce a wajen iyalanki wani zawuki wa tarabiki da kuma ƴan uwanki da ƙawayenki wa za'ira take duk wanda zata ziyarto ki ta tarro gidanki tsaf dakinki tsaf kominki cikin tsari kominki kin gyara komi tsaf za a tarro shi kuma shi ma mijinki kullun ya tarro kayanki haka ganga jikinki kin gyara komi kin gyara a cikin gidanki duk wanda zai zo ya tarda ki a haka wa kullu man yaraki nazifatu jismin wa rabita taibu nafsuhu wa yusru khatiru yace duk wanda zai taho cikin ƴan uwanki ma ya tarro ya ga ƴar uwar shi girinta a gyare jikinta a gyare zai yi farin ciki a ce wannan ƴar uwar shi ce a haka yace amma abun bakin ciki wa min al-asaf na daga cikin abun bakin ciki an tara kasiran min an-nisa zaka ga yawa daga cikin mata yumul lazina suna banza da ado da wata jammul da gyara jiki ba'ada fatara bayan an dau lokaci min zawaji daga auren in kaga tana kyalli tana ado tana haske kawai tana amarya ne daga amarci ya wuce shikenan ta kare da yin wannan abubuwa yace rubuma a itiqadul mar'a annal tira'il kulfa bainaha asbaha al-amr la da'iya lahu bi turja wannan kuma tana tunanin yanzu tunda an kwambi tunda an saba da juna tsakaninta da miji babu buƙatar ta ci gaba da wancan abubuwan da gyara jiki da yin ado da yin kawa yace da annabi min al-wasmiyat masalan min al-wasmiyat kaw wani abu ne rasmi ko kuma ta girma wannan wani abu ne wanda ana yi sai a cikin lokacin sarmantaka za a yi shi yace wannan takasiri ne mummuna wannan mummunan mu'amala ce kuma muguwar fahimta ce mai kuskure ta rika tunanin cewa wannan shekarun da muka yi da baban su wance ai ba ina gyara jiki na ba ina kawai ta bar jikinta a zubde ba gyara jiki ba gyara gida wannan yace babban kuskure ne duk irin yadda kika kwambiyu in kike gyara jikinki zaki zama da ba kamar yadda kike ba yace fa hayya ya nisa al muslimina to ku taso ya ku mata na musulmai tajammalna li azwajikum na kuyi ado ku azwajikum ku yi ado ku yi kawa ga mazanku wata tayyibna ku yi turare wa almuna ku sani cewa wannan yana daga cikin babban dan sakon da zaku aika ma miji a cikin zuciya kuma yana daga cikin babban kibiyar da zaku aika ma mijinku ku mallake shi zama da kullun yana cikin san ku kuma mashkiloli na cikin zamantakewar aure ba za a same su ba mace mai fahimta mai kyakkyawar fahimta ita ce wadda take ma mijinta aukado tana mishi kawa tana jan hankalin shi wata mace saboda mace ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma aikin Allah innal mar'a idza lam tatazayyan li zawjiha sadafat indahu idan mace bata ma mijinta awa kado ado bata mishi kawa to mutuncin ta zai zube a wajen shi abin da yake sa rafi ana sako lat wa kare har nazaru ilaiha zai yaga kallanta ma bai sha'awa kallanta bai san ma kallanta wannan matukar mace ta bata kiyaye wannan ba to haka take faruwa yace wa inna lamina mawqi 63 wa inna lamuki wal adari ala jasad al mar'a asalan baridun fi istimrar al hayati al zawjiyya mace a ce ko da yau sha'akar miji ya taho zai same ta tana tashin kamshi to wannan yana da tasiri sosai wajen ci gaba da rayuwar aure tsakaninsa da mijinta faqtiyaru zawja li adriha amru balighul ahammiya ta kula da kamshin da ke fita daga jikinta abu ne wanda yake da tsananin muhimmanci ba makawa ta san cewa namiji wani irin kamshi ne wani irin turare ne mijinta yake so mace mai tsabta zata nafsul murhi kuma mai zuciya mai abun nan mai sa farin ciki wani ta samar mushrika da kuma mulmushi wanda yake mai haske zaka gani ko da yaushe mijinta yana tare ita kuma ko da yaushe mijinta ba zai kiyita ba yace ayatu hazawjal aqila ki duba yake mace mai hankali ki tambaya limaza nahan annabi sallallahu alaihi wasallam azwaj inda aurati min as-safari me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana maza lokacin da suka komo daga balaguro su fado ma matansu cikin dare cikin hadisi annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda yayi balaguro ya tsawaita balaguran shi to in yazo kada ya sake ya fado ma mata shi fadawa cikin dare ya bata labari kai ya mata shigowa gida ta surprise ya sanar da ita cewa gashi nan yana hanya yana tahi ya isar mata da sako musamman yanzu lokacin saluda kai yayi tunanin cewa ya mata surprise wani abun alkhairi ne la ya gaya mata cewa rak kaza insha Allah gani nan ina zawwa me yasa dan saboda ta gyara jikinta ta tsabtace jikinta ta yi kitso ta yi lalle ta gyara jikinta ta yi duk abin da zata yi na ado na kawa to yana zawwa in ya taro ta cikin kyakkyawar siffa yana da tasiri wajen jan hankalin shi da kuma jin dadin shi da farin cikin shi Annabi alayhi salatu wasalam sai yace duk wanda yayi bulaguro kada ya fado ma matar shi surprise cikin dare ya tsaya ya dau lokaci me yasa Annabi in yazo daga bulaguro ke fara da masallaci ya je masallaci ya raka'a biyu ya zamana ya dan dau lokaci tunda ba salula lokacin saboda su ji labari matar shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duk mai gyara jikinta ta gyara amma daga ita sai yaranta daga ita sai karan kanta ko ita daya a gidanta ka zo kan mata surprise zaka same ta a wani halin da zaka kita yace me yasa annabi ya faɗi haka yace saboda tashtadul shaisa wanda ta barkan ta hurcaca ta gyara kanta ta gyara shi ta yi kiso yace wa tashtahidul mujiba kuma wanda take mijinta ya bace ya jima bayyana ta gyara jikinta yani ta harqu sha'arul ana ta aske gashin mara shine wanda mijinta ya bace duka wannan jikinta za ta gyara ta tsabtace ko ina cikin jikinta idan ta san mijinta zai zo kaga wannan kuma zai kasance yana da tasiri a cikin rayuwar su ta zamantakewar aure sai al-mushkilatul khamisa mushkila ta biyar al-imtina'u an firashi zawji matsalar da take sabbaba matsala cikin zamantakewar aure har akai ga rabuwa mace ta kasance tana hanuwa tana hana kanta gami da shimfudan namiji idan ya neme ta saduwa da ita takiya yace yawa daga cikin matsalolin da suke farawa suna kanana har su girma watantahi kuma takiya inda jima'i ta takiya lokacin da zai neme ta ita macen takiya zuwa ga shimfuda shi saboda wani sababin cewa tana cikin fushi tare da mijin sai ta ga cewa jiji da kai bazan ta je ta meka mishi wuya ba ko kuma sababin cewa ita batta buƙatar haka nan kin a lokacin da yan neme ta ita a zuciyarta batta ji batta da nishadin saduwar sai take zuwa ko kuma sababin cewa ita a shagarce take tana ayyuka suna gabanta tana aikin kaza take amsa mu buƙatar shi yace har zuwa ƙarshen hujojinta ne masu rauni da zata faɗa yace wa duqariyyu ta hadal amr saboda tsananin hatsarin wannan lamari sa annabi yazo hani ne tsanani yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gami da macen da mijinta zai kira ta takiya yace ina rantsuwa da wanda rai nake hannun shi babu wani namijin da zai kira matar shi zuwa ga shimfuda ya sadu da ita farda ba alai takiya fa ba ta gadbanin alaiha ya kwana cikin hushi yace la'anatul mala'ikatu wa ta'tsu bi mala'iku za su kwana suna tsine mata hasariya ta tsinuwar mala'iku karbabba ce mala'iku za su kon suna tsine mata ko ma me uzurin ta matakar ba tana cikin jini ba wa fi ruwaya a wata ruwaya ce wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da Allah dare nake hannun shi mace ba za ta bada haƙin mijinta ba haƙa rabba haƙin ubangijinka ta kai har sai ta bada haƙin mijinta وهي على كتب لم تمنع ko da tana bisa kan ta da ake dama waina ba za ta ki amsa mishi ba mun san dai wanda take soyayya waina ko tsala ko kosai in ta bar shi konewa zai to ko tana bisa kan wannan abin mijinta ya neme ta ya bukace ta za ta amsa kiran mijinta wannan shine ya tsira daga fushin Allah batta da wata hujja me yasa Allah ya kadarta wannan saboda yadda muka gabatar can baya a cikin hikima ta ta'addudin zaujar abinda Allah ya shar'a yasa ya shar'anta ma namiji yana iya auren mace biyu ko zuwa hudu saboda ya san abinda ya halitta na tsananin sha'awa dake cikin gangan namiji to duba da wannan kuma sai aka sa wannan sharadin cewa duk halin da kike ciki in dai ba hali bane na jini to haramun ne kike amsa kiran shi saboda wasu bijoji na banza a cikin wata ruwaya yake cewa idza da ar-rajul zawjatu li hajati idan mutun ya kira matar shi zuwa ga bukatar ta farka a tahi ta zo mishi wa in kana tsala ta nurun koda tana busa abun nan tanda ce ta soye kubza wannan kinaya ce nuni ne cewa ana bukatar tayi gaugawa an sama mijin batta ba tare da jinkiri ba kan mata ce sai na kare bukatu na sai na gama abin da yake gabana ko tana cikin aikin abinci yace izan fal musara'a fi tarbiyati yace to idan haka ne yin gaugawa mace ta amsa ma kiran mijinta ragaba ta sa zuwa lamari ne mai muhimmanci kuma tilas ne wani abu ne wanda nabawin umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wa karfa tasal limaza har mun hazal amru shayi nabawi ashari yace mata suna iya tambaya mace tana iya tambaye kanta me yasa annabi yayi wannan umarni na gaugawa cewa idan mijinta ya neme ta duk irin wani abin da take ta bar shi ta je gurin bukatar shi me yasa aka ce idan ya bukaci saduwa da gaugawa ta amsa mishi bukatar shi zan dai tambaya gami da wannan me yasa ba a barka ba lokacin da ta ga dama ta zo zauwa gare shi har ta shirya ta tsara jikinta yace anan na kulu sai mu ce innar rajula bi khilafil mar'a namiji ya sha bambam da mace dabi'a ta namiji wajen sha'awa ta sha bambam da mace yace wa garta arudu lahu ba'dal umuru fa tusiru fihi sha'awa ana iya samun wani abu ya bushuro wani abu ya gitto ya kasance ya zaburin mishi da sha'awa shi mai tsananin karfi wayal abu bi ra'sai shaydan shaydan ya rika wasa da shi wannan kinshi da sha'awa shi to dan a kashe wannan waswasi dan a kashe wannan bukata tashi sai ai gaugawa a biya mishi bukatar shi idan ba ai haka ba to wannan zai kasance shaydan ya sa mishi cewa ya je biya bukatar sha'awa shi saboda bukata ce wanda bai kamata ba a ce an yi bursa kanta wani bayani zalika yace dan ayi bayanin wannan annabi alayhi salatu wasallam cikin hadisi yake cewa innal mar'a tuqbil fi surati shaytan mace tana fuskantawa cikin sura ta shaytan wato tuqbil fi surati shaytan kuma ta bada baya cikin sura ta shaytan daga ta fuskanto maza sai shaytan ya zo gaban ta yi ta kawata gaban ta idan ta bada baya koma baya yi ta kawata mazamananta yace idza absara ahadukum imra'a ajabatuhu idan dayan ku ya ga macen da ta burge shi fali ata ahalahu ya je gida ya biya bukatar shi wajen iyalan shi fa inna zalika yuridu ma fi nafsi wannan zai maida mushi wannan sha'awar da ke tare da shi ta waccan macen da ya gani ta titi a cikin wata ruwaya yace fa inna zalika misr al-dazima'a bukatar da ya biya a cikin wannan daidai take da waccan ta titi yace wa hadhar mawdu'u muhimmun jiddan wa khatir yace wannan mawdu'in wallahi mai muhimmanci ne sosai kuma yana da tsananin hatsari yace lizalika saboda wannan wajibi ne ga mace ta kiyaye abinda zai shafi wannan mawdu'in ta kiyaye abinda zai shiga cikin wannan baban ta yi rafa'a din bukatar mijinta mijinta ya nemi ya kusance ta ta kiyaye saboda wasu hujjoji masu rauni kuma ta guji wannan mummunan narko da yazo daga annabi alaihi salatu wasallam yake cewa idan mace ta kwana ta kaurace ma shi hudan mijinta mala'iku zai yi ta tsine mata hasahiya kuma wani hadisin da muslim ya kawo yake cewa ina rantsuwa da Allah dare nake hannun shi babu wani namijin da zai kira matar shi zuwa ga bukatar shi ta kiya sai ya kasance Allah da ke sama yana fushi da ita ta yardar da mijinta kaga wannan duka saboda abu mai tsananin hasari ne da Allah da Annabi shi alayhi salatu wassalam suka yi ta tsoratar da mata aure gami da wannan to sai yake cewa nan gurin duk da cewa shi namiji ita mace an haramta mata ta kaurace ta kibiyar bukatar namijinta to shi ma namiji haka nan an haramta mishi ya kaurace ya kibiyar bukatar matar shi idan hakan kin ta bukata duka wannan ta kowane bangaren ake magana almushkilatu sadisa mushkila ta shidda daga cikin mashakil din mushkila ta shidda zauja musrifa wa tadallahu imma inda al-ukhrayat mace ta kasance a mushkila ta shidda shine mace ta kasance mai bannaci da dukiyar miji kuma tana dibin abin da ke wajen kawaye tana duba abin da amma wance kaza sai an mun wance kaza gare ta sai nayi wance kaza tayi sai nayi wannan ita ce mushkila ta shidda ta mata yace macen da ta kasance tana mai israfi ce da bata dukiyar mijinta to zata rushe gidan mijinta ne kuma ba zata kasance ba mai kiwon abin da ke dukiyar mijinta abinda Allah ya ba mijinta na dukiya wannan suna daga cikin ƴan duniya wanda lahira bata sha musu kai ba tana guri da bukatar kawai ta biya makanta bukata ta abinda kawai abinda take so mijinta ya mata dole sai ya mata za a zauna lafiya abinda take so kawai ta samu kamala ta kallafa ma mijinta abinda bai yada iko akan shi abinda ba zai iya ba ta kallafa mishi cewa sai ya mata kaza sai ya mata kaza ki sani ya ke mace cewa israfi banna da dukiya Allah madaukin sarki ya hana a gare shi umuman yake cewa wa kulu wa sharabu wa la tusrifu ku ci ku sha kada ku yi banna kada ku ci gona da iri yace mushkilar wasu mata da yawa suna yin alfahari da jiji da kai da dukiyar miji gaban wani wa khasatan amaman nisa balle ma an sai shiga cikin ƴan uwansu mata suna so su bayyana ma ƴan uwansu mata cewa su sun isa su nuna ma ƴan uwansu mata cewa su suna da wani matsayi suna da kaza yace sai ta rika kokarin ta bayyana ma ƴan uwanta mata kawaye cewa ita wata mace ce mai karamci mai daraja tafassara to wannan surar da take so ta same ta dole sai ta yi kokarin azama mijinta sama da abin da yake iyawa zata samu wannan abu a cikin mutane wace wani lokaci macan tarkajau idan fi iktirani min al-ghairi zata yi kokarin har sai ta ciyo bashi dukkan wannan ba dan koyi ba saboda ta nuna ma ƴan uwanta mata ta fi karhin kaza ta nuna ma ƴan uwanta maza a cikin ƴan uwa dangi ana kaza keke kasai keke ki kamar kaskanci ne har sai ta ciyo bashi ma akan zata yi wannan abin da ake yi cewa musamman in sauga ta tashi a yanzu abubuwa da dama wanda a lokacin sabga su anko ne da sauransu zata yi kokarin ita ma sai ta yi dan saboda a cikin ƴan uwanta mata a ce ta isa kar ta ki a ce ba ta isa ba yace kuma ta nuna musu cewa ita ta fi karfi ita mai dukiya ce ta fi karfin komai a wajen mijinta to wannan abin da take so ta kallafa sai ta wuce sama da abin da mijinta yake iyawa ta manta cewa kimar ta da mutuncin ta da darajar ta shine imanin ta da takawanta inna akarama kuma inda Allah ya taqaku daraja kuma fi girman daraja ku a wajen Allah shine mai tsoron Allah ba wai nuna cewa ba kau kana da kaza kana da kaza na daga cikin sabubban da suke fa mace tayi israfi tayi banna tana so tayi rayuwa akan mustawa maji muayyan wata rayuwa da take so ta aza kanta daidai mataki kaza shi namiji dake shi yake nema waya san duk inda Allah ya aje shi na rayuwa nan zai tsaya to amma ita ta ayyana wani mataki wani matsayi na rayuwa wanda nan take so aje matukar in ba aje nan ba to kawai an tawaye mata rayuwa an tawaye mata haƙƙin ta to wannan shi yasa suke kokarin azama mazan su sama da abinda suka iya yace fatan zuwa sai ta yi duba zuwa ga wasu kawayenta sai ta so ta ce duk abinda suka yi na tuhafi sai ta yi duk abinda suke ci na abinci sai ta yi duk abin da suke ciki na gurin mazamuni sai ta ma ya zama nata irin haka nan tana zaton cewa wance tahita ba zata bari ba a ce wanta tahita tana kokarin a ce in an shigo cikin sa'anu cikin mata tufahinta ne yahi na kowa adanta ne yahi na kowa kuma duka wannan a cikin titi ba a gidan mijinta ba to wannan yace ya kamata mun mata mace mun na ta sani cewa an ta'rifa anna haza mata'ud duniya duka wannan kyalkyalin duniya ne na banza mai wucewa. A cikin hadisi da wanda Abi Huraira ya gudo, Annabi alayhi salatu wasallam ya ce inna dunya ghudwatun hadira, lalle duniya mai tsaye mai zaki ce kuma kore ce tsanwaje. Yace Allah zai busar da ku ya kawo wasu ya duba me za ku aikata. Sai ya ce fattakun duniya ku kiyaye duniya, wattakun nisa ku kiyaye mata. Fa inna awwal fitnatu bani isra'ila kanat fil nisa, farkon fitnar da ta fara shiga cikin bani isra'ila ita ce ta mata. Mace ta kasance mai yarda ce da kaddara, mai yarda ce da abinda Allah madaukin sarki ya ba ma mijinta, kada ta yi kokarin azamin cewa sai ya yi abinda ba zai iya ba. Zan muke tawa duba da lokaci zuwa ga mushkila ta bakwai a cikin saba ta 75. Mushkila ta bakwai, faragul mar'a wata da yi wakatuwa fil lahwa majalisar ghiba. Matsala ta bakwai ta mata, mace ta zamana tana da faraga, tana da lokacin da ba komai take ba, dukkan shi ta tozarta lokacinta cikin wasa, cikin wargi da kuma majalisi na ghiba da cin naman mutane. Yace na daga cikin abubuwa wanda suke mummuna da suke hutawa bangaren yan uwa mata, ta rika tozarta lokacinta a yana tafiya a banza babu abin da take yi. Yace abin yana ƙara muni, wasu ma zaka ga suna ɓata lokacinsu akan wani abin da yake hamma haƙƙin Allah ba zai su samke ba, bari suna cikin mazaune na banza wanda banda cin nama da aikin alfasha da zance na banza ba abin da ake. Yace wannan majalisin da zaka je ta zamana zai zamana sababi ne na kawo matsala tsakaninta da mazajensu. Yawan ganin wasu matan a cikin tele, wannan yana tasiri sosai akan hidimar da zata ma mijinta. Ta tsaya ta sa tele a gabanta, tana kallon wacce sirin, tana kallon wancan filim din, tana kallon wancan, har ya zamana haƙƙin mijinta ta tozartar da shi. Abinda ya kamata ta yi a cikin gidanta, ta kasa sabke haƙƙinta saboda tele. Wannan kuma sai sababa mijinta, in ya taho ba zai hakura game da haƙƙoƙuwan shi da dama da aka yi. Ta dora abinci ta bari ya ƙone, ta dora abinci ba ta tsaya ta kula da shi da kyau ba, yayi ɗanɗanon da ya kamata, ko kuma wani lokacin kwata-kwata ma ta yi raitar akan lokacin da zai ta kawo mishi abinci. Duka wannan sai kasance yayi tasiri akan aiho matsala tsakaninta da abin nan da mazaɗa da mijinta. Yace da anna halata jin lokacin kafi, saboda ba zai ta samu lokaci wadatacce ba wanda zai sa ta sarke ɗawainiya da hidiman mijinta. Ta je ta bata sarke hidima ga a matsayinta na uwa ba, tana da ɗiya, tana da ɗiyanta sun zo kuma ga buƙatu na gida, ana buƙatar gida a mishi kaza a mishi kaza. Duka wannan sai ta yi banza da su, bata sarke ba. To miji fa kullun in ya tarro wannan abubuwan ana yin su saboda kallon tele, ya sa bata sarke haƙuƙuwanta ba da wajibinta ba. Wannan zai sababa samun matsala tsakaninta da mijinta, har ma ya kai su da sabarin da zai kai zuwa ga rabuwa. Wannan a takaice kenan da sauran bayanai da ya kawo masu yawa. Sai al-mushkilatu samina, mushkila ta abin nan ta takwas, ihmalu tarbiyatul auladi, mace ta kasance ta yi banza da tarbiyyar iyanta. Suna daga cikin sabubban da suke sababa a samu sabani tsakaninta da mijinta, har a samu rabuwa. Yace yana daga cikin mafi babban hatsarin da ke faruwa cikin gidajenmu na aure shine uwaye ga baki ɗaya su yi banza da tarbiyyar iyansu. Tana shagarce da wasu shagulgulla na banza, laysat murtabita, ta sani cewa bata shahin uwaye ba kadai kamar yadda wasu suke tunani. Ni tunanin cewa namiji ne kadai ke da haƙƙin tarbiyyar ɗiyan shi. La yace wani lokaci talqa zawja bil mas'uliyya ala wajha qa'ila, wani lokaci mace za ta geho ma mijinta mas'uliyyar ta, hudda kanta ta aza kamar shi ya kamata ya kula da tarbiyyar ɗiyan shi, ta rika cewa anta rajulu haula'i auladi, ga ka dai kaga wannan ɗiyanka ne, ga su suke kaza su suke kaza. Kawai tana tunanin cewa ma in sun yi wani abu za ta ga cewa kuskuren ma'ayin ne bai tarbiyyantar da ɗiyan shi ba, alhali ko ita ce ta gaba. Yace wani lokaci shi ma uba zai kokarin gebo tambaya ga ma'aibiyar, yace ki ga ɗiyanki ma abinda suke aikata suna kaza suna kaza, bai san ba cewa gabaki ɗayansu aka aza ma kiwo, kuma kowansu ya an tambaye shi game da kiwon nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kowan ku mai kiwo ne, kuma kowa sai an tambaye shi game da kiwon da aka bashi. Babu wani wanda zai kasance an bar shi kara zuba da uwa da uba, haƙƙinsu ne su biyu na tarbiyyantar da ɗiya, ba haƙƙin ɗaya daga cikinsu bane, kowa sai ya kama. Kaga a yanzu a cikin wannan lokaci da muke ga ɗiya babu tarbiyya, yara sun zama da suna da wahalar tarbiyya, wannan bangaren uwayen guda biyu maza, musamman bangaren maza, suka yi banza da wannan janibin suka bar ma mata. matukar za a bar tarbiya a hannun uwa kadai ko uba kadai to yaro har abada ba zai tashi da tarbiyar da ake bukata a ganshi ba. Yace a cikin hakikanin lamari mu sani cewa uwa ita ce babban tubali, ita ce babban fondasan wajen tarbiyantar da iya, balle ma iya mata, balle su kasance suna cikin shekarunsu na farko, shekarunsu na suna yara kanana, a nan daurin uwa yake, a nan matsayinta yake na ta bayyana daurinta na wajen kawwana ɗiyanta ta tarbiyantar da su tarbiya ta gari. Yaranta suna kanana tun ice yana ɗanye ake tankwasa shi, suna kanana a lokacin zata ɗora su akan rayuwar da take so su tafi a kai, a lokacin take da damar ta tarbiyantar da su ta aza su akan turba ta gari, ta aza su akan turba wadda take ba ta kaucewa ba. Amma in ta bari aka wuce wannan marhalan, ta san cewa ita ta yi babban kuskuren da uba kuma ko sun gina ba zai iya gyara shi ba. Matukar ita ta yi ratan marhala ta farko, tarbiya marhala ce, marhala ta farko su ne tun suna kananan nan. To suna kanana ba su kai balaga ba, ta tankwaso su ba, ta gyara su ba, sai sun girma a ce uba zai gyara, har abada ba zai iya gyara su ba in ba muwafaka ta Allah ba. Yace me yasa? Saboda uwa ita take da mu'amala da ɗiyanta zamani mai tsawo, saboda ko da yaushe tana cikin gida tare da su. Ma'ayi a same shi cikin aiki a gida ya kaɗan ne, ko da yaushe yana waje-wajen aiki shi, yana waje-wajen sana'ar shi, yana waje-wajen shagon shi. To shi yasa uwa take da babban tasiri wajen rayuwar yaranta, kuma ita ce ƙarshe wajen tarbiyyantar da ɗiya. Yayin da uwa ta zamana ita ce babban abin lura wajen tarbiyyar ɗiya, sai ya zamana musulunci ita ya azama wannan ahammiya, kuma ya bata matsayi, ya bata daraja a wajen ɗiyanta, ta yadda za su yi shi'uri da girman ma'ayyansu, su yi ƙoƙari su mata biyayya. Wannan sai ya zamana ya bada babban abin nan gudunmawa wajen tarbiyyantar da ɗiyansu su tashi cikin tarbiyya. Kaga wanda yana daga cikin sabban da suke sawa usra fami su rushe, gida ya rushe ya zama gida ne mara tarbiyya. Uwa in bata sauke wajibinta ba tun yara suna kanana, matukar bata sauke wajibinta ba suna kanana, sai ya girma ta beka mishi ta ce ya gyara ɗiyan shi, to wannan har abada ba zai gyara ba. Bata tankwasa su ba lokacin da suke tankwasuwa, bata karkato su ba lokacin da suke karkatuwa a yanzu ba, yadda za a yi iya tankwaso su. Ya kawo bayanai masu girma da kuma tahalili da tafsiri game da wannan abubuwa, su ne guda takwas, guda takwas wanda ya kamata a ce mace ta kiyaye akan kurakuran da mata suke aukuwa cikin zamantakewarsu ta arme. Wanda matukar mace ta kiyaye su, to fa za a samu gida ya zamana fami ne kyakkyawa, fami ne wanda yake mai abin nan ɗabi'a da take hau, wasu za su rika alfahari game da wannan gidan. Amma matukar aka samu ba kiyaye wannan haƙoƙi ba, wannan muskiloli da malam ya zano ba a kiyaye su ba, to wallahi zai kasance kullum matsaloli ne a cikin gidajen aure. Matsaloli shi bai ji daɗi ba, ita bata ji daɗi ba, ɗiyansu ba su ji daɗi ba. Babu kwanciyar hankali ga mijin, babu kwanciyar hankali ga matar, babu kwanciyar hankali ga uwayensu gaba ɗaya. Kullum ana cikin rikici, kullum ana cikin hayaniya tsakanin shi da matar shi, tsakanin shi da gidan shi. Nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai cikin wannan littafi. Sai albarka, Allah ya ba mu ladan shi, kuma Allah ya ba mu ikon kwatantawa da ƙoƙarin yin aiki da abinda ke cikin wannan nasiha da wannan faɗakarwa da malam ya mana. Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladan, kuma abinda muka kuskure saboda ƙarancin sani, Allah maɗaukin sarki ya yi mana gafara. Kanan gurin akwai wani littafi da na zo da shi wanda a ɗariƙatul musalali tahsilul ilmi bi manhajiyya ta'siliyya. Wannan duk da rashin lokaci, banmu da lokaci ko ɗaya, amma in dai ya shafi karatu ne zan bi duk yadda zan mu gani mu yi ƙoƙarin an samu ɗan abin da aka bada. Wannan mu samu wani lokacin da zan mu samu a sa shi a karantar da ɗalibai shi, hanya lahiyayya tsabtatta wadda malamai suka rassama suka zana yadda ɗalibin ilimi zai bi ta ya samu ilimi lahiyayye kyakkyawan ilimi. Kamar tsarin littattawai na ta'alimi da su tazkirar da sami wal mutakallim na ibnu jama'a da sauransu. To wannan su malamai ne na zamani, manya-manyan malamai, ustazu Dr. Suleiman bin Abdullah al-Kasir da ustazu Dr. Ibrahim bin Abdullah al-Lahmi, ustazu Dr. Khalid bin Abdullah al-Musli, ustazu Dr. Abdul Aziz bin Ahmad al-Jubari, Dr. Suleiman bin Abdullah al-Su'ud, duka wannan suka hada wannan. Sun rassama hanyar da kawai in je kai ɗalibi ne na ilimi na addini, kana so ka sami ilimi, ga hanya an azama ka turba lahiyayya, in ka bi
da izinin Allah zaka same shi matukar baka Abubakar ka kuskure ma hanya sun hada duk abin da ya gabata na littattafan wannan fannin suna da yawa jingim to sai yasa nasu ya zo akan kyakkyawar hanya littafin ya cancanci sunan shi insha Allah da izinin Allah Allah ya ba mu wani lokaci daga cikin lokuta zan mu samu ayi muhadara ayi daura akan shi insha Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
da makarantu haka kuma makarantu mata bangaren wannan da mata a ce ana samu ana karantawa kuma abubuwa da zasu bada fa'ida a cikin rayuwa haka kuma wa Allah ko da sai godiya da yasa mu cikin masu karanta wannan daura kuma babu shakka kamar yadda daktar ya bada roman wannan littafi shi ma za mu samu lokaci in Allah ya yarda mu sanya daurar shi a wannan guri kuma lokacin da aka yi daura da wanda suka samu littafin da wanda ba su samu ba in sun samu ne mu nemi audio kuma hada bidiyo da karatu kan tunda ɗan media ga sun hausa islami sun dauka magana muraja ya karatu kuma duk wanda ya mallaki littafi idan yana da jari na larauci ya kamata ya dage ya karanta littafin sau da yawa daga